yasa ya kamata in je duba lafiyar juna biyu na, wato parental check-ups. Duba lafiyar ciki yana da mahimmanci domin gano matsaloli da wuri kafin su zama masu haɗari. Kulawar ciki mai kyau ba ta da wahala kuma ba ta buƙatar kayan aiki masu tsada sosai, amma tana iya ceton rayuka da yawa. Duba lafiya ciki, wato juna biyu, na kuma taimaka miki wajen yanke shawara game da mafi kyawun wurin haihuwa, ko a gida, ko a cibiyar lafiya, ko a asibiti.